بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أتيك بدا كواتل مكتاف تعليه أفضل أولون حديث أولون حديثنا الإمام النووي منشب حديثي لا أقب عند حقوق إن شاء الله وزام كان حديثنا أولون نبيل وأنا من فترة أكتم أولون حديث أمامنا أكتم حديثاً دا wasu daga cikin malumai suka yi kari a saman al-Bukhari da suka kai shi hadisi zuwa hadisi guda 50 hadisi na 45 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amal fati wa huwa bi makkah yaqul hadisi daga Jabir bin Abdullah radiyallahu tabbata a gare shi yake cewa lalle ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amal fatih lokacin da aka bude makka da yaki mana lokacin da aka yi fatihu makka ne makka ta zama tu a alƙashin musulunci manzon Allah yana fadin haka yana alhali kuma yana cikin garin makka yake cewa inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta saida giya wal maitati Allah ya haramta saida abin da ya zama to musu wal khinziri Allah ya haramta saida aladi wal asnami Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta saida gumaka sassaƙi na gumaka fa qila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an hana saida musu ai musu ne aka hana saida wa ko sai suka ce a ra'aita shumal maitati to ya manzon Allah kisa na musulma idan aka tace shi aka yi wannan din shi aka yi wannan aka heke shi to ai amfani da kitsan da yake kitsan idan aka naika shi ma fa inna ha yutla biha sufu ana shahi allan jirgin ruwa allan katako katakon da za a zo a ce ayin zai zo da shi to ana shafa mushi aka shafa mushi yana dan kaburi sannan kuma wayu da hanu bihi da julu sannan kuma ana shayi mata ana shafa ma mata sannan waye tasbihu bihi nas mutane kuma suna fitila da shi suna a ci gaba amma lakin suna sa a cikin fitila irin fitila wanda ake shafa ta mai ayan hadi da shi fa qala yawan zalla ce la huwa haram zalla ce a a haram ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عديد ومن لوكة سيئتنا سيكتوا قاتل الله اليهود الله إلى أن تيهودا وكتوا إن الله حرم عليهم الشحوم لوكة دا الله يحرم تاموس تن كيفا تن مي نا ميتا دا كارم تاموس أن حرم تا إتا ميتا تكنت أن حرم تكون كيفا تا تسويا سكي فأجملو سيسكا جاراش سكا هدو كيفا سكا جاراشي suka nauka shi a wata ruwaya sun maza'u sai suka saida shi sai suka ci kuma kuɗin rawahu al-bukhari wasu wannan hadisin bukhari wasu suka yi kushi wannan hadisin a takaice yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya haramta abu to ya haramta kuɗin shi ka'ida inna allaha idza harrama shay'a harrama thamanahu Allah idan ya hana ya haramta abu wannan abun haram ne to ko bi halitta ba ci kuɗin shi kaga giya haramci to bi halitta a sai giya ba bi halitta a ci kuɗin giya ba alaji haramun da ke shi dole ta sai da alaji a yayin da kudin ba haka nan maita musu bunga ko to shi wa bi halitta a sai da ta ba ko kuma ai amfani to wannan ta zama haramun aje abin ne idan ka wannan su yahuda sun yi amfani da alhiyar abin da ake cewa alhiyar ne a wurin malumman shi ne dubara a kauce ma an hana ka abu sai kuma kai wannan abin ne kai amma kuma to ta hanyar gazo ba shi kamar yadda su ashabu sabt suke ashabu sabt su ne mutanen da aka hana su farauta ranar suburi to ya suka yi kawai suka je suka zo suka tsana kayan farauta ta suka zo suka sa abin farauta suka tsana shi ranar suburi suka aje amma ba su kama ba to kawai heki ya zo ya shiga ya taru kawai ranar suburi su zo su kwashe ta ga ba afo ranar ladi ya zo su kwashe ta ga abin da aka na su yi abin da yake da alaka da kamun kiwo shi ne aka na su to amma su kuma shikin ne wannan da suka yi amma ba kiyin suka kama ba amma dai sun yi abin da kiyin zai zai kama dai ne su zai kama shi za su shawala ba to kaga wannan hana su aka yi su aikata irin wannan sai suka aikata ta wata hanya mai mubashir to wannan duka haramun ne kuma wannan hadisin ya nuna cewa shi Yahuda ne suka fara amfani da alhiyyah lakin malamai suke cewa alhiyyah shar'iyya to shi Yahuda suka fara amfani da ita amma su ba ta shari'a ba sun yi amfani da dubara alhiyyah ta hanyar aikata abubuwan haram to hakan ya zama to haram ne kenan wannan shi ne abin da hadisin wannan yake koyar da su wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Lawal Qumtubi yake cewa Allah da yake cewa inna Allah harra inna Allah wa rasuluhu harra bai'al khamr Allah da manzon shi sai manzon Allah ya ce harra bai'al khamr me yasa bai ce ma bai ce ba harra ma bai'al khamr ba yake saboda ladabi manzon Allah baya so ya hada sunan shi da Allah amma duk da haramta wa manzon Allah kamar haramta wa Allah idan manzon Allah ya haramta abu kamar da wannan hadisi wa inna ma harama rasulullah kamar harama abinda manzo Allah ya haramta shi kuma abinda Allah ne ya haramta shi amma manzo Allah yana saboda ladabi bi hada sunan shi da Allah subhanahu wataala wa sai yace harama kenan Allah ya haramta tare da cewa kuma haramta manzo Allah haramta wa Allah ce kamar yanda bin Allah bin manzo Allah funtun Allah ne Allah kita mana ba'a rasula saboda ba'a Allah malamai suke cewa wannan hadisin ba wai yana nuna cewa wayannan abubuwan ba a haramta su ba sai a fatan Makka ba a alfafa haramta su ne aka yi a ƙara tuna ma mutane amma haramta giya ai mun sani haramta giya ya fara ne tun a fatara ta ayoyin da suke ishara akan nuni a duk da haramta giya maratu ne to wasu ayoyin tun a Makka suka fara sabka ana bi ana yi tadriji sai da aka zo Madina aka haramta ta kai tsaye haka shi ma haramta gumaka shi wannan asali ma tun a duk musulmi musulunci ya fara to haka nan shi ma alabi haka nan musse ita ma to wannan ba wai sai a wannan lokacin bane fatahu makka shekara takwas da hijira mana bayan daga fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ɗan wannan ne yayi sai ya rubuto ya to ba a ce sai a lokacin ne aka haramta giya aka haramta me ake cewa musse da alade da kuma gumaka wannan dai kamar da a tana ta mutane ne da Allah tana ta saboda anan fatahu makka ne lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya bayyana wasu abubuwa a lokacin ne kuma wasu bai taba haduwa da su sai a wannan lokacin kenan da Allah tana ta ga wanda ma bai sani ba a lokacin nan ya ƙara sani hadisin yana nuna malamai suke cewa kamar yanda muka ce alhiyal abinda ke cewa alhiyal to suke cewa dukkan wata dubara da zaka yi amfani da ita wajen halitta abin da zama to haram ne wannan dubara ce fatacciya akwai alhiyar da suke cewa alhiyar shar'iyya wani lokaci akwai sabani tsakanin malamai shi ma wajen isti'mal alhiyar shar'iyya to amma ko da za ka yi amfani da wata dubara don ka haramta abin da ya zama to halak ne afwan ka halitta abin da ya zama to haram ne to wannan hiyar ce ɓatacciya shi yasa muka ce kaga Yahuda su ne wanda suka fara yin amfani da wannan hiyar ɗin kaga an haramta musu abu amma da aka suka tashi sai suka yi ba su ci wannan abin ba busi wani amfani da shi ba amma me suka yi kudin suka yi amfani da shi gina wannan a takaice shine abin da hadisi ke nuna mana hadisi na gaba hadisi na 46 an abi buda an abihi an abi musa an abi musa ashari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athu ila yaman wannan hadisi daga abi buda daga baban shi daga kuma abi musa ashari yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika abi musa ashari zuwa yaman fas'alahu an ashmi batin tusna'u biha sai ya tambaye manzo Allah ko sai ya tambaye manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a daga magama da a ashmi ba abubuwan da suke sha tusnu wanda ake yin su da wasu abubuwa fa qala sai shi afwan Abu Musa ne ya tambaye wasu ayu Musa ne ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu abun sha wanda yaga ana yin su a nan garin Makka nan Yaman sai manzo Allah ya tambaye shi to menene ake hada wannan abun sha din sai Abu Musa yake cewa albitu wal mizmu fa qila li abu aka tambaye shi wannan abi buda wanda shine Abu Musa aka tambaye shi malbitu menene albitu sai yace nabizul asal shine nabiz na zuwa nan nage ka san nabiz kamar mu wanda muke da bukutu to su masu da nabiz akwai na dabino akwai na zumuwa akwai kuma ga na shari'a wanda zai mai gaba ka shi to kamar kawai zumuwa ce za a mata wata nalkawa a tsima ta a hada mata wasu abubuwa ta yi kuma jima ta jima ta yi tsami kenan yadda daga aisha za ta kada to wannan nabi na zumuwa sai ce kuma walmizu bizu almizu kuma shine nabizu na sha'ir kenan na dawa bukaci na alkama afwan nabizu na alkama aka tambayi manzo Allah sai manzo Allah ya ce to wannan kullu muskirul haram dukkan abin da zai yasa mutun ya buga ya kada yayi mai to haram ma'ana ba wai sai in mutun giya bace ya sha ta zama haram ba giya bace wanda kada ka a koda abu ne na halak aka sarrafa shi wanda daga sifar shi ya koma sifa ta giya ya kai inda matsayin da yake buga mutun to ya zama haram yanzu ko hura ka san hura in ta jama tana buga mutun to a dama hura a riheta a samu ma a ce a sa ta wani waje mai gumi ta yi sati daya kuma a zo a shata da niyyar kawai don ta buga to inda niyyar don ta buga ya aka shata ita ma ta zama haramu kaga cewa abu ne na halal bunegin shi ma a zo a riƙe a riƙe shi inda zai zama giya zai zama ya buga mutum to shi ma aka yi da wannan niyyar ya zama haramu shi yasa ma a hadisin Anas bin Malik da aka tambayi manzo Allah game da bunegin to takhazu khalla afwan ga giya a iya mai da ta zama bunegin sai manzo Allah ya ce la ce ba za a iya ba sai dai inda kanta kuma kawai a tazafa ta da kuma bunegin a shi ma haka bunegin a roƙe shi ya koma giya to shi ma yanzu ya zama haramu to wannan manzo Allah ya bada kaga ya bada ka'ida ne ka'ida ce ya bada kullu muslim to yanzu wannan ka'ida ce ka ɗauka ka kiyasta dukkan abin da zai zo duk abin da zai sa maye haramu abin da asan yana sa maye halak ne abu ne na halak hatsi ne aka mushi wani sarrafa shi ya koma kawai yana buga mutum kuma daga gangan ake ruka shi dan ayi bayan to shi ma ya zama haramu wannan hadisi Imam Bukhari ya wato shi hadisi na gaba Ali bin Qidam bin Ma'ad yakrib daga wannan sahabi Al-Qidam ibn Ma'ad yakrib yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala adamiyyun aw tawwa ya kuma mala ibn Adam ma mala adamiyyu bi'an sharran min badan yake cewa dan adam bai cika wani makayi ba
bayanin duka ba ayi sura
a wannan hadisin
akhrajahu muslim wa lafzu lahu kana ba ayi sura
anan ba auni a wannan hadisin ne hadisin abi musa
eh
me yana kuma to bayanin mu wannan alusqal muhammad qasim قال بعثني رسول الله انا ومعاذ الى اليمن فقلت يا رسول الله ان شرابا يصنع بعودنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من الاثر yake cewa shi abu musa ne yake tambaye manzo Allah yake cewa ni da ma'az dama tunda mun san ma'az shi aika shi yamin to tare da musa yake cewa ni da ma'az manzo Allah ya aika mu yamin sai muka tambaye manzo Allah suka ce ya manzo Allah akwai wani abun sha da ake yin shi ake ne za a ce ake sarrafa shi a inda muke nan yamma akwai almizu wanda shi daga shi'ir ake yin shi akwai kuma albitu wanda daga zumwa ake yin shi sai manzo Allah ya ce to kullu muskirun dai haramun dukkan abin da yayi yasa maye to haramun ne kuma bi da ne aka yi shi wa al-alwaya ta Imam Muslim fa qala sai ya ce kullu ma astara ani salati fa huwa haramun dukkan abin da ya kadan yasa mutum yayi maye ya hana shi yin sallah to haramu ne to kuma wannan kuma bai hana shi sallah in dai ya kada shi ya sa shi yayi maye kuma ya sha shi ne dama dan wannan to haramu ne a wata riwaya wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam qad uudiya jawami'ul kalbi khawatimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to an bashi jawami'ul kalbi shine tarin kalmomi yayi magana daya amma to kumshi bayanai biya kaga wannan kullu muskirun haramu yana daga cikin jawami'ul kalbi ban fadi manzo Allah innamal a'malu binniyat ada da cikin jawami'ul kalim yake cewa faqad ana an kullu muskirin astara an salam manzo Allah yayi hani ga dukkan wani abun maye abun sa maye wanda kuma ya kada mutun ya hana shi ga yin sallah manzo Allah ya hani ga shi har aka ce maye to amma abun da kuma bi mutun ya sha shi bai san yana kadawa ba ya sha shi kuma sai yayi maye to wannan shi anan ba ya samu zanubi ba saboda wani ba wannan ya sha ba don ne sha ba amma in yana da alwala kuma ya sha yayi mai to alwala shi kuma tawo kawai nan lehin shan ne baya samu saboda ba da wannan niyya ya sha ba wannan hadisi yake cewa ma mala adami yulwi'an dan adam bai cika wani makayi ba mafi sharri min badai daga cikin shi yake cewa bi hasbi ibnu adam ya ishi dan adam akalatu wasu ɗan lomomi da zai yi ko kace wasu ɗan abinci da zai ci yukimna sulbahu dan ya tsaye da tsatsan shi fa in kana la mahala idan dan adam ya zama to ba makawa dole sai ya cika ciki sai wannan shi magana ce to fasulusul da to ya raba cikin shi uku fasulusul li ta'amihi kashi daya ya ci abinci wasulusul li sharabi kashi daya ya bago wajen da zai rinka shan ruwa wasulusul li nafsihi kashi daya kuma ya bago wajen da zai rinka lumashi bana wannan hadisin abin da yake yana nuna a munin cika ciki tab da abinci mutum ya cika cikin shi tab da abinci hal ma ya zaman to bashi da wajen da zai rinka lumashi to wannan yana daga cikin abin da shari'a take zargin shi saboda karshe cika ciki mutum ya cika cikin shi tab to yana kai shi yaje ya ga wani abu na wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mushi ko ya sa mushi kasala ya hana shi ibada ko ya sa mushi ya saba ma Allah saboda inda sha'awa in ta taru to tana kai mutum ya saba ma Allah idan mutum ya ci abinci ya koshi to idan mai iyali ne za ka je na bukatu ga Allah idan ko bashi da iyali gaga zai yi tunanin zuwa aikata haramu zuwa aikata zina da sauransu to wannan shi yasa manzo Allah ce dan adam babu wani makami da yake tare da shi wanda yake mafi shari'a ta mutum tunda wannan cikin nashi idan ya tuka shi tab to zai iya kai shi ya aikata wani alfasha ke sa manzo Allah da yake cewa dama a ku kiyaye makami guda biyu afwan shine da ciki da kuma gaba shine suna daga cikin abin da suka yi halaka mutane gaban mutum da kuma ciki to shi sa manzo Allah ya ce to dan adam ya ishe shi ya dan ci abincin da zai ci ɗan lomomi da zai yi kawai dan dai tsaye da cikin shi ba sai ya cika ciki tabba idan ko ba makawa shi irin wanda ya sanje sun koshe ne sai manzo Allah ya ce to ya kasa cikin shi gida uku ka ci dai kashi daya ka ci abinci in ka ci abincin wannan yanda daidai kuma za ka iya samun ka sha ruwa in ka sha ruwa sannan kuma ka bar daidai ne za ka samu ka yi lumashi amma wani sai ka cika cikin shi tabba ya kasa shan ruwa ma wani kuma ya cika ciki ya sha ruwa ne tab kuma lumashi mai da bare shi to kaga wannan in ne wannan ba shi ba tashi ya bauta ma Allah tana yi wa sallah ma su tana da bare shi karshe kuma ya je sa'a ma Allah shi yasa za ka wasu da azumi in suka sha ruwa suka ciki da wahayar gari kuma tarawih ta gaba wani ma zuwa ma ta gaba shi take yi to kaga wannan ya janyo mushi zuwa barin wani abu da ya zama tuwa zubi a kai shi رواه احمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن امام الترمذي حديثي ني حسن حديثي ني وندا يا تبتا حديثي ني صحيح ان شاء الله سيما دا كان عبد من فضيل الله ولا دا ان كنت سؤال الله سبحانه وتعالى فان سبحان الله وجل وجله ان شاء الله تعالى كنا على درس ني غبا سيما قاسم من قال حديث ني سكي سوا كنا ني زمان تو ني قال الغون حديثي كما حديثي غبا ان شاء الله